إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na Masjidut Tauhid wanda yake kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu a GRA cikin wannan gari na Azarai a jihar Bauchi wannan ita ce halka ta 74 a karatu da muke na tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an a wannan yammaci na Alhamis 24 ga watan Rabi'ul Awwal hijran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 20 ga watan goma shekara ta 2022 a halkar da ta gabata idan ba a mance ba mun shiga maudu'in da ya kunshi bayani kan yadda sayyidina Abubakar Allah yarda da shi ya jagorantar da sayyidina Umar wanda zai zama khalifa a bayan sa to mun je gabar da muke bayani dangane da matakai da sayyidina Abubakar ya bi wajen jagorantar da sayyidina Umar Allah ya dada su gaba daya lokacin da ya nemi shawari daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa shi yanayin da yake ciki alama na nuna ba zai tashi ba a wannan jinya tasa zai koma ga Allah subhanahu wataala sai ya nema daga gare su a kansu ayyana wanda suke ga yafi cancanta zai mai gurbin sa a matsayin jagora a bayan sa to da suka koma suka je suka tattauna a tsakanin su suka yi shawari wannan duk mun karanta a halkar da ta gabata to sai suka cimma matsaya a kansu koma gare shi su bashi wuka da nama duk abin da yayi sun yarda 100% sun sallama masa to hakan suka yi suka koma gare shi suka bayyana masa cewa ra'ayinsa shine ra'ayinsu duk abin da ya hukunta suna tare da shi to ya nema su bashi lokaci har yayi dube ya ga waye yafi cancanta a gurin Allah subhanahu wataala a ma'auni na shari'a waye zai fi cancanta wajen hidimtawa addini waye zai fi cancanta wajen hidima wa bayin Allah to shine tunaninsa ko zabinsa ya fada kan sayyidina Umar Allah ya dada shi to duk da sun bashi wuka da nama wannan duk mun karanta a makon da ya gabata duk da sun bashi wuka da nama bai zartar da hukunci ba sai da yayi kai kawo wajen bibiyan su musamman waɗanda suke mafi falala cikin sahabban annabi waɗanda suke cikin sabiqunal awwalun ya bibiye su ɗaya bayan ɗaya yana sauraron shawarwarin su sai fara da Abdurrahman ibn Auf in ba a mance ba a halkar da ta gabata Abdurrahman ibn Auf mun duba takaitaccen tarihin sa domin mu fito da falalarsa ta yanda zamu fahimci cewa tabbas sayyidina Abubakar yayi kyakkyawan zabi a wajen shawari wajen advisors dangane da zaben Umar ya zama jagora yayi kyakkyawan zabi saboda duk wanda ya zaba ya shawarta in ka duba ka gani zaka tarar ba kan wallasa bane wajen falala wajen kima da matsayi a gurin Allah kuma gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da gurin ma al'umma musulmi gaba daya wannan duk mun duba dangane da Abdurrahman dan Auf to shine mutun na farko kamar yadda Imam Az-Zahabi ya kawo cikin Siyaru A'lamin Nubala cewa Abdurrahman dan Auf shine mutun na farko da Sayyidina Abubakar ya tuntuba shi kuma Abdurrahman dan Auf ai mun ga tarihin sa mun ga tarin falalarsa to shine anan yace mana fasala Abdurrahman bin Auf فقال اخبرني عن عمر بن الخطاب سيدنا ابو بكر sai tambayi Abdurrahman dan Auf Allah ya dade shi yace akhbirni an Umar bin al-Khattab kabani labari game da Umar dan Khattab menene ra'ayinka akan sa kana da ta cewa akan sa wanda kake ga bai cancanta ba ko kuma zaka karfafi wannan ra'ayi nawa zabin nan nawa da nayi kana tare da shi sannan kana tare da shi menene hanzarinka shine yace akhbirni an Umar bin al-Khattab faqala sai Abdurrahman dan Auf yace ma tasalni an amrin illa wa anta a'lamu bihi minni yace babu wani al'amari da zaka tambaye ni game da Umar face kai kafi ni masaniya akai tunda Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar galibi suna tare kuma suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan Sayyidina Abubakar zai fi Abdurrahman dan Auf sanin wane ne Sayyidina Umar to shine yace babu wani abu da zaka tambaye ni babu wani al'amari da zaka tambaye ni dangane da Umar face kai kafi ni masaniya akan sa fa qala Abubakar wa in sai Sayyidina Abubakar yace duk da haka shine wa in kaga a Hausa ma muna da shi mu ce duk da haka dai ma'ana duk da dai zan fika sani kai din ina so in ji menene ra'ayinka kai din ina so in ji numfashinka game da Umar fa qala Abdurrahman huwa afdalu min ra'yika fihi min rajul sai Abdurrahman dan Auf yace ai Umar da ka gani duk wani wanda kake masa kyakkyawan zato cikin mutane to Umar ya zarta nan duk wani wanda kake kyautata masa zato Umar ya haura nan kenan shi ma ya masa yabo ne ya fito da nagarta da matsayi da kimar Sayyidina Umar duk wani wanda kake kyautata masa zato kake ganin mutumin kirki ne mai addini ne mai imani ne mai takawa ne mai tsoron Allah ne mai adalci ne duk wani wanda kake masa waɗannan zatuttukan to Umar ya zarta nan kaga ya samu shaida guda sai dai kuma yace walakin fihi gilbatun sai dai duk da falalansa fa yana da tsanani mutum ne mai zafin rai kala Abubakar zalika li'annahu yarani raqiqan yace dalilin da yasa kuke ganin Umar yana da zafin rai saboda shi yana gani na ina da sanyi ina da taushi to tunda ni ina da sanyi ina da taushi shi kuma sai yake zafi saboda kar din mu zama masu sanyi kuma sai mu bada kofa wa mutanen banza sai abin da suka ga dama to amma ni in nayi sanyi Umar yayi zafi sai mutane su shiga taitayin su waɗanda suke na banza to shi yasa kake ganin sa yake da zafi kenan ya bada hanzari wa Sayyidina Umar akan zafin sa Sayyidina Abubakar ya bashi hanzari yace walau afdal amru ilayhi la taraka kaseeran mimma huwa fihi yace ina tabbatar maka da a ce yanzu al'amari zai koma hannunsa ya zama shine jagora ya zama shine shugaba da mafi yawan abubuwan da yake cike na zafin rai da ɗacin rai da ya daina matukar ya zama shugaba to zafin nan da kake ganin sa yana sufanta da shi to zaka ga canji kenan yanzu ra'ayin da Abdurrahman dan Auf ya fito da shi ra'ayoyi ne guda biyu shawari guda biyu ya bijiro da su ya nuna cewa tabbas Umar duk inda kake zato ya wuce nan duk wani falala da kake zata ma wani Umar ya zarta nan sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba yana da zafi to shine Sayyidina Abubakar ya bada mafita dangane da zafin cewa da zai zama shugaban wannan zafin za ku ga sassaucin sa to sai mutun na biyu da sayyidina Umar ya kira yace thumma da'a Uthman ibn Affan sai ya kira Uthman ibn Affan zamu ce ba Affan ba mamnu'un min as-sarf ko thumma da'a Uthman ibn Affan sai ya kira Uthman dan Affan Allah yarda da shi kaga shi ma Uthman dan Affan inda zamu bankade falalarsa mutun ne wanda ya cancanci Sayyidina Abu Bakar ya shawarce shi kamar yadda muka gani ga Abdurrahman dan Auf to haka shi ma Sayyidina Uthman Allah ya dade shi tare da cewa duk wani musulmi na san matsayin Sayyidina Uthman ba zai kuye masa ba sannan kuma duk wani musulmi na kwarai ko shakka babu yana son Sayyidina Uthman sai dai in ba musulmin kwarai bane Sayyidina Uthman kamar yadda muka sani shine khalifa na uku cikin kalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam to me yasa sayyidina abubakar ya lissafa shi ko ya sanya shi cikin na gaba gaba wajen neman shawari dangane da ayyana umar ya zama jagora saboda matsayinsa sayyidina uthman yana da matsayi matsayinsa in zamu bijiro da shi anan sai lokacin ya kare gaba ɗaya ba mu gama ba kai sai mu kwana ma falalan uthman sai mu kwana muna zubo su ba su kare ba yana da falala sosai yana da kima yana da daraja mun san ya aure ƴaƴan annabi guda biyu daya tana biyewa daya ko ya aure Ruqayya ta rasu lokacin yakin Badar annabi ya aura masa Ummu Kulthum ita ma ta rasu annabi yace da yana da na uku da ya aura masa kaga yana da falala wanda yake ne tarin yawa sayyidina Uthman kuma Allah subhanahu wataala ya azurta shi da dukiya mai tarin yawa ya gada ne daga mahaifinsa mahaifinsa babban dan kasuwa ne cikin mutan makka to ya tafi kasuwanci wata rana a hanyarsa ta dawowa ya tafi sham a hanyarsa ta dawowa Allah ya dauki rayuwarsa sai sayyidina Uthman ya gaji wannan dukiya na mahaifinsa shi ma sai ya zama dan kasuwa wannan ya gadar masa da wadata abinda zaka yi mamaki dangane da sayyidina Uthman wato sayyidina Uthman mutun ne mai tatacciyar fitra in an ce tatacciyar fitra wato a yanayin yanda Allah subhanahu wataala ya halicce shi tun magabanin zuwan musulunci mutun ne wanda yake tafiya akan fitra kubutacciya wato dabi'a kubutacciya ce Allah subhanahu wataala ya halicce ɗan adam akai shi yasa tun kafin musulunci yazo babu wani mummunan abu da zaka ji ana jingina shi zuwa ga sayyidina Uthman Allah ya dade shi duk wani halaye munana kasassun halaye abin tir abin kyama da larabawa ke sifanta da su Usman ya kaurace musu tun ma kafin musulunci yazo tun kafin ma musulunta ya nisance su duk wani miyagun dabi'u da zaka ji an ce larabawa sun sifanta da su to Usman shi Allah ya tsarkake shi daga wannan tun ma gabanin zuwan musulunci tunda yake a rayuwarsa bai taba zina ba tun ma kafin musulunci yazo tun ma kafin ya fahimci illar zina da haramcinta a tunaninsa yana ga wannan ya saba wa hankali lafiyayye mutun ya je matar da ba tasa ba tun ma kafin zuwan musulunci sannan Usman bai taba shan giya ba kaga da yanda suka dauki giya larabawa gabanin zuwan musulunci sun dauki giya kamar ruwan sha to Usman tun kafin musulunci yazo bai taba kurban giya ba ko kurba kwaya daya bai taba yi ba a rayuwarsa gaba daya yana gani abin da zai sha ya tafiyar masa da hankali to mai amfanin ya sha shi kaga a lokacin ma bai fahimci cewar shan giyan ma haramun bace tunda ai a farkon musulunci ma ai ba a haramta shan giya sukan sha giya mutun ya zo ya shiga sallah yana maye to shi tun gabanin ma musulunci ya zo ya haramta ai musulunci daki daki ya bi gabanin ya haramta shan giya mataki 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 aka ce la taqrabu salata wa antum sukara yasalunaka anil khamri wal maytir to lokacin da aka ce la taqrabu salata wa antum sukara suka ce to yanzu abinda za a ce kar a kusanci sallah ana cikin sa wata kilba alkhairi fa cikin sa shine suka je suna tambayan annabi yasalunaka anil khamri wal maytir sai Allah ya ce kul fihi ma ithmun kabirun wa manafi dangane da shan giya da caca akwai laifi mai girma amma akwai dan kankanin amfani menene amfanin lokacin da mutun ya sha giya zai ji shi kaman sarki kowa yanda zai na ganin sa kasa kasa to shi yasa in mutun ya shiga damuwa kawai sai kwankwadi giya shi yasa wanda suke kai kawo wajen shan kayan maye suna gani kamar yana tafiyan musu da damuwa mutun yana cikin damuwa kawai sai kwankwadi kayan maye in ya kwankwadi kayan maye zai canja ya tafi wata duniyar daban zai ji ya bar wannan duniyar to shine aka ce musu wa manafi'u akwai dan kankanin amfani da bai taka kara karya ba amma in ka duba illolin sa suna nan burjik ba yawa ba iyaka tunda a lokacin da mutun ya sha hankalin sa ya tafi Allah ya san iyaka tobarar da zai kaga wanda yake jin kunya zai je zazzage shi sai daga baya in hankalin sa ya dace ta amma na ji kunya yanzu ni nayi kaza abubuwa da yawa na kashe wanda a matsayin sa shi mutum irinsa bai kamata a ce yayi ba amma lokacin da hankali ya gushe sai kaga yayi daga ba kuma yazo yana nadama kaga wannan yana daga cikin illata sannan daga cikin illata akwai ta'adin dukiya sannan daga cikin illata tana sa yawan fitsari sannan daga cikin illata tana sa hankali ko tunanin mutum ya zaman tora gajje ko gurbatacce ko da hankali ya dawo masa zaka ga hankalin sa ya bambanta da sauran mutane wanda ba sa sha irin tunanin da zasu su bayar da bayanai ko su samar da mafita a mas'aloli daban-daban shi ba zai iya ba saboda ya taba lafiyar hankalin to kaga illolinta suna da yawa to shine sayyidina Umar ya roki Allah tunda an ce fihi ma ismun kabirun in akwai laifi mai girma to komai akai akwai dai wani abu a karkashin wannan shine yake roƙon Allah Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ya Allah ka mana bayani gamsasshe warkakke dangane da giya shine Allah ya saukar da alladheena amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytani sai Allah ya ce mi fajitanibuhu to kaga shi sayyidina Umar kafin ayar fajitanibu afwan sayyidina Uthman kafin ayar fajitanibuhu ma ta sauka shi baya shin giya da kuma bai ma taba sha ba a rayuwarsa sannan kuma bai taba sata ba tunda yake ba a taba cewa gashi an kama sayyidina Uthman yayi sata sannan wani abun mamaki sayyidina Uthman bai taba zubda jinin wani ba mun san larabawa akan dan abin da bai taka kara karya ba sai ai shekara da shekaru ana yaki tsakanin kabilan nan da kabilan nan in ko kabilar ka tana yaki dole ka fita ciki ka je ayi da kai to amma sayyidina Usman bai taba fita ba ya fita aje a zubda jini tare da shi bai taba ba dabi'a ce ta jahiliya zubar da jini musulunci kuma da yazo sai nuna mana illa zubar da jini annabi yace inna amwalakum wa a'radakum inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaykum ranan arfa annabi ba ya tambayi sahabbansa ba ranan arfa yace ayu yawmin hadha ayu baladin hadha ayu shaharin hadha ya tambaye su kuma duk suka ba annabi amsa da wannan wani ra'uni ne suka ce wunin arfa wani gari ne suka ce garin makka wani wata ne yace watan zulhijja sai ce to ku saurara inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shaharikum hadha inja annabi sallallahu alaihi wasallam ku sani jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne taba su kimar su suna da daraja gurin Allah darajar su da kimar su a gurin Allah kaman darajar wannan wuni na arfa kaman darajar wannan gari na makka kaman darajar wannan wata na zulhijja to su a zamanin jahiliya ba su dauki jini a bakin komai ba sai a je ai ta gwabza yaki akan zaren dinki a kashe mutum dubu to a musulunci da yazo sai nuna akwai illa taba jinin mutum musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yace gusar da duniya gabaki dayanta da abin da ke cikin ta yafi sauki a gurin Allah akan gusar da ran mumin to sayyidina Usman bai taba zubda jinin wani ba tun a zamanin jahiliya tun gabanin zuwan musulunci tun kafin musulunci ya zo ya nuna kimar jini da illar zubar da jini da kuma irin ukuba da azaba da Allah ya tanadinta ma mai zubda jini sayyidina Usman bai taba ba tun ma gabanin musulunci ya zo wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'addahu lahu azaban 'azima to tun kafin wannan ayat ta zo sayyidina Usman bai taba zubda jinin wani ba wannan yasa ya samu soyayya gurin mutanen makka bai taba zubda jinin wani ba bai taba cin mutuncin wani ba bai taba taba dukiyar wani ba kaga waɗannan abubuwa guda uku da annabi ya kima nuna mana kimar su a hajjin sa na bankwana ranan arfa sayyidina Usman tun kafin musulunci yazo bai taba keta ko ɗaya daga ciki ba bai taba cin mutuncin wani ba bai taba cin dukiyar wani ba bai taba zubda jinin wani ba radiyallahu anhu wa ardahu to kaga kenan idan sayyidina Usman ya sifanta da siffa irin wannan tun gabanin zuwan musulunci ina ya ga bayan zuwan musulunci to kaga kenan sayyidina Abubakar a tunanin sa cewar ya zabi Usman cikin waɗanda zai shawarta dangane da jagorantar da Umar wannan tunani yayi saboda matsayi irin na sayyidina Usman hasali ma wasu malamai na tarihi suna cewa shine mutum na ukun musulunta wasu suka ce na hudun musulunta annabi na farko matarsa Khadija na biyu ko kuma afwan annabi ba a cewa musulunta Abubakar na farko Khadija ta biyu Ali na uku suka ce Uthman na hudu wasu kuma suka ce a Khadija ce ta farko sai Abubakar sai Ali sai Uthman duk inda dai aka je aka zo Uthman dai ana lissafa shi a matsayin shine mutum na hudu a musulunta kuma babban dalilin da ya sa shi ya musulunta kamar yadda Ibn Ishaq ya ambata shine akwai wata umarsa ƴar uwar mahaifiyarsa wacce bokanya ce su kuma bokaye mun san sukan yi amfani da aljanu to ta ranar sayyidina Usman ya je gare ta sai take ta masa wasu bayanai wanda yake kunshe da saja'u in an ce saja'u shine duk inda aka je kan waƙafi zaka ji ƙarshen waƙafin nan dade yake da ƙarshen waƙafin nan harafin da aka ƙare da shi a ƙarshen waƙafin nan dade yake da harafin da aka ƙare da shi ƙarshen waƙafin nan ma'ana bayanan duka suna ta ƙarewa misali muqaddara da nunun 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 kuma bayanan sai suka kunshi ishara kan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to nan magana na ta sai shiga cikin zuciyarsa ya zauna sai zauna yana nazarin abun yana tunanin abun sai ana haka sai ga sayyidina Abubakar ya zo wucewa sai tadda shi ya kula kuma tunani fa yake sai je same shi yace me kake tunani ya Uthman sai kwashe labari ya bashi abin da yaji daga gurin umarsa sai sayyidina Abubakar ya ce masa kai tanka ya Usman kai mutum ne mai tataccen tunani kai mutum ne mai zurfin hankali irin wannan al'amari na gaskiya ai bai kamata a ce ya buyawa mutum irin ka ba waɗannan gumaka da jama'ar ka suke bauta ma shin kana ga akwai wani abu da zai amfanar da kai ko cutar da kai da wani abu duwatsu ne fa wasu kuma sassaka su aka yi da hannu wanda ba sa ji ba sa gani basu isa su cutar da kai da komai ko su amfanar da kai da komai ba sai sayyidina Usman ya ce maganarka kuma wallahi haka ne gaskiya ne kai gaskiya abin da ka faɗi ya ce ai umanka bayanin da ta maka gaskiya ta gaya maka tabbas shi manzo ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da saƙonsa gurin duk halittun duniya gaba ɗaya shin me ra'ayinka ya kai Usman akan mu tafi da kai gurinsa ka je ka saurari bayanansa sai sayyidina Usman ya ce ba matsala suna cikin maganan sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun taho shi da sayyidina Ali sai sayyidina Abubakar ya bar sayyidina Usman sai je suka yi magana haka ƙasa ƙasa sayyidina Usman bai ji ba tsakaninsa da annabi sai annabi ya taho ga sayyidina Usman Allah ya yarda da shi ya ce ya Usman ka amsa wa Allah zuwa ga aljannar da ya maka tanadi akan cewa ni manzon Allah ne gare ka kuma ni manzon Allah ne zuwa gurin duk halittun Allah subhanahu wa ta'ala a take sai sayyidina Usman ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ya karbi musulunci gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Kaga wannan zai nuna maka nagarta da kuma zurfin hankali da zurfin tunani irin na sayyidina Usman. Me ce bari yaje yayi tunani ko bari yaje yayi shawari, ana gaya masa saboda zurfin hankali irin nasa da kuma tataccen hankali da Allah subhanahu wata'ala ya halitta masa, take karbi musulunci. Kaga ya cancanci sayyidina Abubakar ya shawarce shi dangane da jagorantar da sayyidina Umar. Kamar yadda muka yi bayani cewar falalansa in za mu zubo su lokaci ba zai ba mu dama ba, malamai suna irga cikin falalansa cewa ya yi hijira guda biyu. Ya yi hijira daga Makka zuwa Habasha, kuma ya yi hijira daga Makka zuwa Madina lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umurni a yi hijira, kuma yana cikin wanda suka haddata Qur'ani, suka hada shi a kirjinsu cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani daga cikin magabata yake cewa cikin khalifofi da suka yi khalifanci tun daga kan Khulafa'ur Rashidun, ka taho kan khalifofin daular Umayya, ka taho kan khalifofin daular Abbasiyya, idan za a irga adadin khalifofi da suka yi khalifanci aƙalla za a samu mutum 40 da wani abu khalifanci a daular musulunci. Yace cikin su kakaf wanda suka hada Qur'ani mutum biyu ne, inji Ibn Abbad, ɗaya daga cikin magabata. Yace na farko sayyidina Uthman bin Affan, Allah yarda da shi, na biyu kuma Ma'mun. Ma'mun ɗaya daga cikin khalifofi ne na daular Abbasiyya. To kaga wannan ya ishe shi falala, a ce cikin khalifofi kusan 40 yana cikin mutum biyu da suka hada Al-Qur'ani. Hada Al-Qur'ani ba karamin matsayi ke da shi gurin Allah ba subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ake cewa wanda suka haddata Qur'ani iyalan Allah. Kaga iyalan Allah ai ba lagalagan mutane ba ne. Sayyidina Uthman, mala'iku suna jin kunyansa. Mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suna jin kunyan sayyidina Uthman. Akwai hadisi da Imam Al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar cikin sahihansu wanda aka samo daga Ummul Mu'minin Aisha Allah jada ita, take bada labari cewa ta rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kishingide a ɗakinta a balbalinta, cinyarsa tana buɗe ko kuma sarangalinsa. To amma sarangalin zai fi samun karbuwa tunda cinya al'aura ce ko, kamar marawaicin hadisin ya samu shakku. Imma ko ya zama cinya Annabi ce take bude ko kuma sarangalinsa, ai mun san sarangali shi ake cewa kauri ko, wasu ce sarangali, wasu su ce kauri, wasu ce me ita ce sharaba, kamar ana ce mata sharaba ma, ana ce mata sharaba, ana ce mata kauri, ana ce mata sarangali. To me riwayar yayi shakku, imma ko cinya Annabi ce a buɗe ko kuma sarangali, to kaga za a fifita sarangali ɗin dube da cewa cinya al'aura ce, Annabi kuma ba zai buɗe al'aurarsa ba. To Annabi yana haka, sai sayyidina Abubakar ya nemi izini a bashi dama ya shigo. Annabi ya ce ku ce ya shigo. Ya shigo ya zauna, suka yi tattaunawa da Annabi can. Ana haka sai sayyidina Umar shi ma zo ya nemi izini a bashi ya shigo, da Annabi ya bada dama. Yana nan dai a yanda yake sarangalinsa a buɗe ba tare da ya rufe ba. Sayyidina Umar ya shigo, suka zauna su uku, aka yi ta tattaunawa da Annabi masaloli daban-daban. Ana haka sai sayyidina Usman ya nemi izini a bashi dama ya shigo, sai Annabi ya tashi ya gyara zamansa, ya ja mayafinsa, ya rufe sarangalinsa, sai ya ce ku ce ya shigo. Aka ce sayyidina Usman ya shigo. Sayyidina Usman ya shigo, suka gama tattaunawansu, kowa ya watse. Aisha tana zaune duk tana ganin abin da ya faru, Allah ya da ita. Bayan sun fita, sai ta ce ya Rasulullah, wani abu ya ɗaure min kai. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce menene haka? Ta ce kana kishingide, sarangalinka a buɗe, Abubakar ya zo ya nemi izini, ka ba shi dama ya shigo, har ma kun zauna tsayin lokaci. Baya ga nan Umar ya zo shi ma ya nemi izini, ka ba shi dama ya shigo, a yanda kake dai baka canja ba nan ma kuka zauna tsayin lokaci amma da Uthman ya nemi izini a bashi dama ya shigo sai naga ka gyara zamanka kuma ka rufe sarangalinka to abin ya daure mun kai kwarai da gaske wani martani annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar mata yace ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaika sai Aisha yanzu ba zan ji kunyar mutumin da mala'iku ma suna jin kunyar sa ba to ai ina jin kunyar sai zo ya tadda ni a yanda nake to kaga wannan shi ma zai ƙara fito mana da falalan wannan sahabi na annabi sayyidina Uthman Allah ya dade shi wanda suka rubuta wa annabi wahayi na alqur'ani sayyidina Uthman yana cikin na farko-farkon wanda suka rubuta wahayi lokacin da aka fara saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani lokacin da yan ta'adda suka zo suka kewaye gidan Uthman suke so su kashe shi da suka shigo gare shi suka cin masa ɗaya daga cikinsu ya ɗaga takobinsa ya sare hannunsa na dama ya yanke ta me sayyidina Uthman ya ce masa yace amma wallahi inna hala awwalu kaffin khattatil mufassal yace na rantse da Allah wannan tafin hannun da ka sare shine farkon wanda ya fara rubuta al-mufassal kenan cikin sahabban annabi kakaf shine wanda ya fara rubuta al-mufassal wacce ce al-mufassal mun san al-qur'ani an kasa shi gida-gida in an ce al-mufassal sune surorin da bismillah ta yawaita raba tsakanin su su ake cewa al-mufassal shine ma'anan al-mufassal to danne surori ne haka wasu malaman suka ce daga suratul hujurat zuwa nasi in ka dauka daga suratul hujurat zuwa nasi zaka ga surar surorin ba su da tsayi sosai nan da nan sura za ta kare sai a raba ta da bismillah a zo surar da take bayanta ita ma an zo nan da nan za ta kare a sake raba ta da bismillah sai a je ta bayanta shi yasa aka kira su da al-mufassal su ma al-mufassal din sun kasu kashi biyu akwai tiwalul mufassal akwai qisarul mufassal wasu kuma suka ce daga suratul qaf zuwa suratul nas nan ne al-mufassal inji wasu malaman wasu suka ce daga suratul dhariyat zuwa suratul nas amma dai zamu ga duk bambance-bambancen ba yawa tsakanin qaf da hujurat da dhariyat ai babu wani rata mai yawa to yace wannan tafin hannu da kafille shine farkon wanda ya fara rubuta al-mufassal kenan cikin sahabban annabi kakaf shine wanda ya fara rubuta waɗannan surori daga zariyat zuwa nasi tun annabi yana makka tun gabanin ya dawo madina tun da surorin nan na ƙasa-ƙasa zaka tarar duk surori ne na makka a makka aka saukar da sabanin waɗancan dogayen surorin irin su baqara irin su ali imrana irin su nisa'i irin su ma'ida duk zaka ga surori ne na madina a madina aka saukar da su to kaga wannan zai ƙara fito mana da falalan wannan sahabi na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a baya in ba amince ba mun yi ishara cewa mutum ne mai dukiya sosai saboda ya gaje ta gurin mahaifinsa to nan dukiya tasa yayi ta amfani da ita wajen ciyar da al'umma musulmi yana agaza musu yana taimaka musu lokacin da waɗannan ƴan ta'addan suka zo suka kewaye gidansa sai ya leko da kansa ta katanga yake ce musu na hada ku da Allah alastum ta'lamuna anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qala man jahaza jaishal usrati falahu aljanna shin ba ku san cewar annabi lokacin da yazo fita yakin tabuka ya ce duk wanda ya shirya waɗannan mayakan za a bashi aljanna ba Allah zai saka masa da aljanna ni kuma na shirya mayakan nawa ne mayakan da suka fita wannan yakin mutum 30,000 fa a ce duka sayyidina Uthman ne ya shirya su ai kaga wannan ba karamin aiki bane 30,000 din nan abin da za su ci tun daga fitansu daga Madina har su je su dawo dabbobin da za su hau su je su dawo makaman da za su rike su tafi yaki dan guzurin da za su barwa iyalansu mutum 30,000 annabi yace duk wanda ya shirya su yana da aljanna usman yace sai na shirya su yace alastum ta'lamuna shin ba ku sani ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man hafara bi'ra ruma falahu aljanna shin ba ku san cewa annabi yace duk wanda ya toni rijiyar ruma mutane su samu su sha ruwanta yana da aljanna ba ni kuma na tone ta suka ce kwadu waɗannan abubuwan kai kenan sun masa sheda abokan gaba ne makiya ne ɗan ta'adda ne sun zo kashe shi amma da ya bujiro musu da wannan da zai fito da falalarsa sun yadda sun sallama sayyidina Uthman hadithin da Imam Tirmidhi ya fitar da shi cikin sunan dinsa yace lokacin da aka zo fita yakin Tabuka Annabi yace a taimaka saboda an fita yakin Tabuka a matsanancin yanayi. Mutane sun yi shuka ba su dawo da amfanin gonansu gida ba. Kenan mutane suna kunci cikin kunci na rayuwa wanda suke da dama su shirya kansu a fita yakin nan ba su da yawa, ba su taka kara sun karya ba. Kaya kenan waɗanda suke da wadata ana buƙatar su shigo cikin wannan al'amari su agaza saboda a samu guzurin da za a rike wajen tafiya yakin nan a samu dabbobin da za a hau kansu wajen tafiya yakin nan makaman da za a rike wajen tafiya yakin nan tunda ana cikin wani matsanancin yanayi sayyidina Uthman Allah ya yarda da shi yace to da naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi haka sai nazo da dinari 1,000 yace sai nazo da dinari 1,000 yace sai nazo sai na sa su akan cinyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi da ya kalla yana ta jujjuya su da hannunsa yana mamakin irin wannan tarin dukiya da nazo da ita dinari din nan yana daidai da naira nawa ko akwai wanda ya sani yanzu dinari daya yana daidai da riyal 5 riyal daya kuma a yanzu yana daidai da naira 120 to a buga a gani yanzu mun ce dinari daya na'am dinari daya yana daidai da naira 600 to 600 ka buga shi sau 1,600 haka ne to muqaddara kudin da yazo da shi 1,600 cash yazo dora kan cinyan annabi annabi yana ta jujjuyawa akan cinyar sa annabi sai ce kai ma barra usmana ma fa'ala ba'da al-yawm yace kai usman daga yau duk abin da kai ba zai cutar da kai a imanin ka ba koda kuskure ne ba zai cutar da kai inji annabi duk abin da kai daga yau ka wanke kanka gurin Allah subhanahu wata'ala inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga kenan sayyidina Usman ya tara qualities din da suka sa shi ya cancanci in an zo zaben shugaba a jira ayinsa a ji shawarinsa to wannan sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zamu samu kyakkyawan hoto daga gare su idan sun tashi zaben wanda za su sa shi a wani matsayi suna duba wanda ya cancanta ne to shi yasa rayuwarsu ta yi albarka shi yasa zamanin su yayi albarka shi yasa jagorancin su Allah ya sanya albarka ciki sabanin mu kuma a yau hanyar su da turba su gaba daya an kauce mata in kaga an ba mutum matsayi yana da wani a gurin ko kuma ya san wani amma duk cancantan sa wallahi ba za a bashi ba in bai san wani ba in ba shi da wani a gurin in ba nasa mai uwa a gindin murhu ba wai cancanta ake bi ba a yau annabi sallallahu alaihi wasallam mun san ya masa bishara da aljanna ya masa bishara cikin jama'a sannan kuma ya masa bishara a keɗe shi kadai ya hada mutane 10 a majalisi guda yace wani na aljanna wani na aljanna wani na aljanna wani na aljanna sayyidina Uthman yana cikin su sannan akwai lokacin da annabi ya kange kansa a wata gona saboda ya dan sarara dan annabi duk sanda aka zauna kawai ilimi yake bayarwa da masu tambaya na amsa fatawansa fatawansu cikin muni har dare sai dai ya shiga gun iyalansa kuma da nufin ya huta so ta rana ya dan kebe kansa a wata gona ya dan huta su kuma sahabbansa da basu da zaran basu ganshi ba sa jin dadi a ransu shi yasa da yaro su suka shiga cikin wani irin matsanancin yanayi sayyidina abubakar shi ya fara ankara cewa annabi fa baya cikin ƙwaryar madina to sai hasashen sai bashi komai aka annabi yana guri kaza gonar su gaje dan wataya dan huta ya dan sarara to da yaje sai tara annabi ya sanya abu musa al-ash'ari gadin kofa sai ya ce a bari in nemo izinin sa da yaje annabi sai ya ce a masa izini ya shigo kuma a masa albishir da aljanna sayyidina abubakar ya shiga Umar shi ma ya duba bai ji duriyar annabi ba cikin Madina. Shi ma sai ya tafi wannan gona ta annabi. Ya je sai tarar da mai gadi. Ya ce yi min isogun annabi. Annabi ya ce je ka ce masa ya shigo ka masa bishara da aljanna. Ya shigo ya zauna. Usman shi ma ya duba bai ga annabi ba sai ya tafi gonarsa. Ya ce a masa iso gurin annabi. Da aka ji aka ga annabi sai ya ce a masa izini ya shigo a masa bushara da aljanna akan wata musiba da za ta same shi shine wannan ƴan ta'addan da suka kewaye gidansa kaga wannan bishara ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa da aljanna a kebe bayan ya masa a dunkule kuma ya masa bushara da aljanna a kebe ina ga mun faɗi falala sun kusa goma fa ko to mu ƙara biyu sai mu tsaya dan muka ce in za mu yi ta kawo su to fa ba za mu gushe ba muna kawowa mu ƙara biyu sai mu tsaya sai mu ga wani irin shawari ya ba wa sayyidina abubakar dangane da sayyidina umar falalarsa ta kusa da ƙarshe wanda daga ita za mu je ta ƙarshe mu ƙare annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin sulhul hudaybiya ya wakilci sayyidina Uthman a wurin mubaya'a Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi cikin sunan ɗinsa wanda aka samo daga Anas dan Malik Allah ya yarda da shi Anas yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu masa mubaya'a lokacin da ya umurce mu masa mubaya'a ƙarƙashin wata bishiya mubayar da aka kira ta bai'atul ridwan yace a wannan lokaci sayyidina Usman bayana ya tafi aikan annabi ya tura shi gurin mutan makka ya je ya isar wa mutan makka manufan annabi na shigowa makka ba wai ya shigo da yaki bane ba ya shigo da fada bane ba ya shigo da fitina bane a ya shigo ya girmama dakin Allah ya ziyarci dakin Allah ya umra ya fita wannan shine abin da ya kawo annabi to wannan sako shine annabi ya tura Usman da shi ya je gurin mutan makka to Usman bai dawo ba aka yi mubaya'a wa annabi duk mutane suka yi mubaya'a wa annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Uthmana bin Affana fi hajati llahi wa hajati rasulihi ya ce lallai Uthman dan Affan ya tafi bukata Allah da manzansa aikin da aka masa zai je ya isar da sakon Allah ne da manzansa to tunda ku aikan Allah da manzansa ya tafi sakon Allah ya isa makka ya ida da sakon annabinsa to yanzu wannan hanin ni na wakilci Usman da shi na masa mubaya'a annabi haninsa mai albarka ya daga ya wakilci Usman da wannan hannu nasa ya yi mubaya'a wa sayyidina Usman Anas dan Malik ya ce sai aka wayi gari mubaya'ar da aka yi wa Usman ta fita mu alkaini mu ai da hannayenmu muka yi mubaya'a wa annabi amma shi kuma Usman annabi da hannunsa mai albarka ya masa mubaya'a kenan annabi ya wakilci sayyidina Usman da hannunsa mai albarka ya yi wa sayyidina Usman mubaya'a a madadin sayyidina Usman sai zan mubaya'a sayyidina Uthman albarkarta da falalarta ta fi mubaya'an sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su da hannayensu suka yi wa annabi mubaya'a shi kuma Uthman annabi da hannunsa mai girma mai ɗaukaka mai albarka annabi ya masa mubaya'a falalarsa ta ƙarshe wacce ina ga akanta zamu tsaya ba wai dan falalansa sun kare ba shi sayyidina Uthman shine mutum na uku a falala cikin wannan al'umma ta annabi shine mutum na uku a falala in ka dauke Abubakar da Umar to shine zai zo mataki na uku wannan galibi ahlus sunna sun tafi akan wannan fahimta cewa sayyidina Uthman shine mutum na uku a wajen falala suka ce tartibuhum fil khilafati ka tartibihim fil fadli yanda jerin su yake a wajen falala kamar jerin su ne yanda jerin su yake a wajen khalifanci dade yake da jerin su a wajen falala waye ya fara khalifanci bayan rasuwan annabi Abubakar to yafi kowa falala cikin wannan al'umma bayan shi waye ya jagoranci yayi khalifanci Umar to Umar shi yake bewa Abubakar a wajen falala bayan Umar waye yayi khalifanci yayi jagoranci Uthman to Uthman shi yake bewa Umar kaga kenan jerin su yanda Allah ya hukunta suka yi jagoranci to haka jerin su yake a wajen falala wa yake bewa Uthman Aliyu to Aliyu shine yake mataki na hudu saboda shine khalifanci a mataki na hudu akwai baitin da muka sha maimaita shi anan na Ibn Abi Dauda da ya jero waɗanda suka annabi ya musu ishara ko bushara da aljanna mutum goma to da ya tashi jero su ya kawo Abubakar da Umar sai biyo bayan su da Sayyidina Uthman sannan kuma ya biyo bayan Sayyidina Uthman da Sayyidina Ali to kaga a cikin wannan al'umma ta annabi Sayyidina Uthman shine yake mataki na uku a falala mutum biyu ne kawai suka fi shi falala cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sune Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar to bayan su kuma babu wanda ya dara shi a falala shine zai zo a mataki na uku yace wa qul inna khayran nasi ba'da muhammadin waziruhu idman thumma uthmanul arjahu kaje a wannan baitin ma har mun je ga abin da muke bukata kai musulmi na kwarai kace inna khayran nasi ba'da muhammadin mafificin mutane bayan annabi muhammad waziruhu waziransa guda biyu su waye waziransa guda biyu abubakar da umar sai kuma yace me thumma uthmanul arjahu sai sayyidina uthman a mataki na nawa na uku wannan azance mafi rinjaye kamar yana so ya ishara cewar akwai ra'ayoyi guda biyu mabambanta na malamai waye fi falala tsakanin Uthman da Ali bayan Umar waye zai zo mataki na uku yace azance mafi rinjaye sayyidina Uthman shine yake mataki na uku shi yasa yace thumma uthmanul arjahu sai a karshe sai yace me warabi'uhum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful khair bil khair munjihu na hudunsu shine khairul bariya mafificin halittu ba'dahum amma a bayan su shi zai zama mafificin halittu ne a bayan waɗannan mutum uku kenan shine mafifici na halittu na al'umma annabi in ka ɗebe waɗannan mutane guda uku khairul bariyati ba'dahum wane ne sai ce aliyun haliful khair bil khair munjihu ka kenan sayyidina aliyu shine zai zo mataki afwan sayyidina uthman shine zai zo mataki na uku a falala bayan sayyidina abubakar bayan sayyidina umar Allah ya dada su imam al-bukhari ya fitar da hadisi cikin sahihin sa wanda aka samu daga abdullahi dan umar Allah ya dada su da shi da babansa gaba daya yace kunna fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam la na'dilu bi abubakar ahada thumma umara thumma uthmana ثم نترك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفاضل بينهم wannan hadisi ne imam bukhari ya fidda shi cikin sahihin sa abdullahi dan umar yace kunna fi zamanin nabi mun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi abubakar ahada ba mu daidaita abubakar da kowa muna ganin sa top can sama ba wanda yake da daidaita shi thumma umar bayan abubakar kuma sai muke ga umar yake mataki na biyu inji abdullahi dan umar thumma uthman sai kuma muke ganin uthman yana mataki na uku yace thumma natruku ashaban nabi sai mu bar sahabban annabi muna ganin da abubakar yana kololuwa umar yana bi masa uthman yana bi wa umar sai kuma mu bar sahabban annabi la nufadilu bainahum ba za mu fifita wani akan wani ba za dai mu fifita Abu Bakar akan kowa sai kuma mu ce Umar yana biye wa Abu Bakar sai mu ce Uthman yana biye wa Umar wannan a zamanin annabi kuma annabi bai hana su ba kakenan wannan aiki da suke annabi ya tabbatar da shi annabi ya yarda da shi wannan ita ake kira ne sunna taqririyya sunna da annabi ya tabbatar da ita ayi abu a zamanin annabi annabi bai Musa ba kenan abun kyakkyawa ne annabi bai tanka ba kenan abun kyakkyawa ne saboda annabi baya ganin kuskure ya kama bakin sa ya shuru in dai yaga kuskure to zai tanka kenan yanzu wannan abun da suke ba kuskure bane su fifita Abu Bakar sama da kowa sannan Umar yake biye masa Uthman yake biye wa Umar wannan dadai ne annabi ya tabbatar da su akan dadai wannan abun da suka yi dadai ne to wannan shine sayyidina Uthman da sayyidina Abu Bakar Allah ya dade shi ya shawarta mutun na biyu bayan ya shawarci Abdurrahman dan Auf sai ya ce thumma da'a Uthmana sai ya kira sayyidina Uthman waye ya kira sayyidina Uthman sayyidina Abu Bakar tunda yanzu ya ji ra'ayin Abdurrahman dan Auf akwai buƙatar ya ji ra'ayin wani ma kusan ya ji ra'ayoyin mutane da basu gaza hudu ba duk kuma kowanne in ka daga zaka ga yana da falala mai tarin yawa yana da kima yana da daraja yana cikin sabiqunal awwalun sai kira Uthman faqala akhbirni an Umar yace Uthman ba ni labari game da Umar me ra'ayinka akan Umar me zaka fadi game da Umar faqala anta akhbaruna bihi shi ma sai fadi kwatankwacin amsan Abdurrahman dan Auf yace anta akhbaruna bihi ai kai kafi mu sanin sa duk abin da sayyidina Umar yake tattare da shi na alheri duk kafi mu sani anta akhbaruna bihi faqala ala zalika ya abu abdullah yace duk da haka dai duk da nafi ku sanin kai din ina so in ji numfashinka kai din ina so in ji menene ra'ayinka dangane da Umar faqala sai sayyidina Uthman yace allahumma ilmi bihi anna sariratahu khairun min alaniyati yace Allah ya sani na ga sayyidina Umar abubuwan da yake boyewa na alkaini abubuwan da ya boye na imani da takawa su suka fi yawa sama da abubuwan da ya bayyana kaga kenan abubuwan da ake ga sayyidina Umar yana aikatawa a zahiri na alkaini waɗanda ya boye a zuciyarsa su suka fi yawa sama da wanda yake aikatawa wannan shine shedan da wannan ita ce shedar da sayyidina Uthman ya bayar dangane da sayyidina Umar Allah ya dade shi yace wa annahu laysa fina mithluhu sannan kuma har ila yau cikin mu ba wanda yake kwatankwacin sa a wajen falala ba wanda yake kwatankwacin sa wajen karfin imani ba wanda yake kwatankwacin sa wajen takawa ba wanda yake kwatankwacin sa wajen kamantawa kaga shi ma anan sayyidina Uthman yayi kyakkyawan sheda wa sayyidina Umar Allah ya dade shi faqala Abu Bakr sai sayyidina Abu Bakr yace rahimakallahu aba abdullah Allah ya maka rahama ya baban abdullah yace wallahi na rantse da Allah law taraktuhu ma adattuka haka aka rubuta to wannan ma adattuka typing error law yace wallahi law taraktuhu ma adautuka shine dadai ba ma adattuka ba ma adattuka ma'ana ba za ta fito ba kuma haka yake a cikin siyaru a alamin nubala dama kamar yadda nayi bayani nace wannan nassi da muke karanta shi Imam Az-Zahabi ya kawo cikin siyaru a alamin nubala sayyidina Abu Bakar lokacin da ya ji wannan ra'ayi ko fahimta na sayyidina Uthman game da sayyidina Umar sai ce Allah ya maka rahama kyakkyawan addu'a ya masa saboda ya faɗi gaskiya akan sayyidina Umar sai ce wallahi na rantse da Allah law taraktuhu da a ce zan bar sayyidina Uthman ban zabe shi ba ma adautuka ba zan tsallake ka ba ma'ana in har na bar shi to kai zan zaba ka kenan wannan na nuna mana shi ma karan kansa sayyidina Abu Bakar yana fahimtar cewa sayyidina Uthman shine zai zo mataki na uku bayan sayyidina Umar yace inda ko zan tsallake shi ba zan zabe shi ba to kai zan zaba inji sayyidina Abu Bakar Allah ya dade shi ba zan mu tsallake ka ba shine ma'anan ma adautuka ba zan ketare ka ba in tafi kan wani to ina ga saboda ƙurewar lokaci mutum na uku da sayyidina Abubakar ya shawarta da mutun na hudu lokaci ba zai ba mu dama mu bayyana su ba zamu jinkirta sai Allah kai mu haduwa ta gaba abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntukan harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh